إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود بوديا sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gatar da mu da taruwa a wannan masallaci dan ci gaba da karatu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan Allah ya gatar da mu. Karatun da ya gabata mun shiga bayani akan mautifin manya-manyan Qurayshawa game da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da cutarwar da suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta, kuma haka da cutarwar da suka ma sauran musulmi akan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai muka fara kawo labarin Abu Jahl, wanda shi ya fara tunanin ya hana manzon Allah sallallahu ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah a gindin Ka'aba, wanda mun gani abin da yake yayi rantsuwa da gumakansa yace in dai na ƙara ganin shi yana sallah sai na je na taka wuyan shi. To ganin haka Allah kuma ya shiga faɗan ya kare annabin shi, sai Allah yake cewa kallala illam yantahi lanasfa an bin nasiya nasiyatin kazibatin khatiya falyada'u nadiya sanada'u zabaniya kalla la tudihu wasjudu waqtari. Allah ke cewa da ƙarshe manzon Allah kakkabi abin da yake hoji, kuma ka ci gaba da yin sujjadarka, kuma ka ci gaba da neman kusanci zuwa ga Allah, Allah ne zai kare ka. Duk da a wannan lokacin basu kai ba mutun nawa, basu kai ba mutun 40 wanda suka musulunta. Dan mun gani na 40 kin shine Umar bin Khattab, suna 30 da wani abu Abubakar yake cewa manzon Allah mu huta mu gwada ƙarfin mu, ma muna da yawa mutun 30 da wani abu. Manzon Allah yake cewa har yanzu bin mu da yawa mu zamuna. Duka dai sabon suka yi tama manzon Allah a huta a gwada musu. Suka ce manzon Allah ya ce a huta. Aka hutan. Hutan da suka yi yake cewa mutanen Makka suka haro musu. Ana kish mai bugo da sanda, mai bugo da takalmi. Nan duka aka watsa su. Abubakar ɗaya daga cikin manya-manyan Qurayshawa da ya samu Abubakar sai da ya bata mai huska jini ba ma ganewa ko wane ne. Dan da aka dauke shi ba ai tunanin zai yi rai ba ma saboda bugon da aka mishi. Sai da ya kai ɗan famin su Abubakar banu tayi suke ce ma wannan mutumin wallahi in ya rasu kai ma zaka ga abin da zan mu maka. Duk da su ma akwai wanda basu musulunta ba, amma hamiyya cewa wannan dan uwana ne, duk abin da za a mishi ni ma kamar an mun. Aka yi Abubakar gida yana holkowa, yana holhodowa, tambaye shi ta harko manzon Allah me ya same shi, babu inda ya samu labari. Sai shi sai ma'aikiyar shi, ita kuma bata musulunta ba, sai tura ma'aikiyar ta shi wajen wata wadda ta musulunta, ana ce mata Ummu Jamil. Ya tura ta, je ki tambayo ta yaya labarin manzon Allah. Ta kama hanya ta yi, da ta je cake mata ke ba musulma bace ban na hudi miki lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A wancan lokacin da awad suna da kod suna da modi pass ba a hudi ma wani ya musulunta tsankanin su suka san junan su, kuma ba a hudi ma kowa inda manzo Allah yake zamne. Ai mun gani abinda karatun da ya gabata Abu Zar da yazo neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kuma yanda Ali bin Abi Talib har ya kai shi inda manzo Allah yake, to su ma a wancan lokacin sirriyar da'awar da gaske ake ba hudi. He da suka zo ya tambaye ta yaya lamarin manzo Allah, shin ta kai mishi salimun salihun ba abin da ya samu manzo Allah. Wallahi ko abinci bai ci ba, a bani wani abinci kawai cai a kai ni wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma bai iya tahiya sai da aka sanya shi tsankanin mutum biyu aka yi shi. Ana zuwa manzo Allah ki ce mishi yaya halin ki, ke cewa wallahi manzo Allah gani nan lahiya ta lau, sai dai abinda wane mun kana kallon huskata. Sai manzo Allah ki ce ma Abubakar ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai manzo Allah ga uwata tana jin abinda nake faɗi amma bata musulunta ba, kai mai albarka ne in ka roki Allah tana yiwa Allah karba ta shirya. In ka ce ta kin ki manzo Allah daga hannun shi yana karewa uwa Abubakar ta musulunta. Shine daga cikin sahabban da uwayensu suka shiga musulunci suka karbi musulunci a akwai uwa Abubakar radiyallahu anhu. Sai muka tsaya akan ruwaya ta Masru yake cewa qala da kanna ala Abdullahi ibn Mas'ud, mun shigo wajen Abdullahi ibn Mas'ud fa qala ya ayyuhan nas, sai yake ce ma waɗanda suke wurin ya ku mutane, wanda ya san wani abu ya hadi, wanda bai sani ba kuma ya ce bai sani ba saboda cewa ban sani ba shi ma ilimi ne, sai yake cewa mutanen Makka sun ki shiga musulunci, da suka ki shiga musulunci suka cutar da manzan Allah babu abinda basu mishi ba sai da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a, ya mu addu'a Allahumma kunihim bi sab'in ka sab'i Yusuf, Allah kamun maganin su da yunwa da shekara bakwai irin shekara ta bakwai ta annabi Yusuf. Anan an san dai abin da ya faru shekara bakwai ta annabi Yusuf, me ya faru? Yunwa, shekara bakwai ta yunwa. Manzo Allah ya mishi addu'a wannan addu'a, ya ce wallahi da manzan Allah ya yi addu'a Allah ya karba addu'a shi, sai da a garin Makka aka kai ana cin kashi, sai da aka kai ana mutuwa saboda yunwa, sai da kowa hankalin shi ya tashi, kowa hankalin shi ya tashi, yanzu kuma sun san waye yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma maganin shi wajen wa za a je, wurin shi dai za a koma. Shine ya Allah yake cewa fartaqib yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin, yaghshan nasa hadha azabun alim, rabbana kashif 'anna al-'azaba inna mu'minun, anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin, summa tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun, inna kashiful azabi qalila innakum a'idun. Sai dai kai Allah yake ce musu ka kyale su, radda sama zatta zu da wani haske da wani hayaki mabayyani dukanin mubin, yace wallahi yunwa da ta kai musu yunwa, sai mutum ya daga kanshi saman ma bai iya gani, kawai sai hayaki zai dinga gani saboda tsanin yunwa. Yace wannan ita ce abinda manzo Allah yake ce musu, Allah manzo Allah yake hudu musu yace su yi jira radda su ga wannan abu. Ai wannan dabi'a su ci, in Allah ya warwaran ma ya san ka hurci ne su koma, kamar yadda annabi Musa da Fir'au da mutanen shi suka yi, ni suka ce wa qalu ya ayyuhas sahirul ulana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun falamma kashafna anhumul azaba idahum yankusun, suna andan Musa ma bal ashad ayoyi ne aka yi ta musu jini kwara kwadi da sauransu daga an musu su zo andan Musa dan Allah ya kai matsayi duba kana nema ya warware ma amma za a zo ya kai wannan matsayin kirayi Allahnka ka kirayi Ubangijinka in ya warware mu zami imani kuma Allah ya warware kin kuma suki kuma ayi watan kuma suki nan Allah yake cewa inna kashiful azabi qalilan innakum aidun in Allah ya warware mu kuma komawa zakku Allah ya sani nan Bukhari sai gama labarin wannan kuma da labarin sai yi babi warawadatuhu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalqat al-abwab sai gama labarin annabi Yusuf da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan me yake so ya gwada sai yake cewa matar sarkin Misra ta ma annabi Yusuf sharri sharrin da ya kai shi haƙi na zuwa ni zuwa kasu yayi shekaru a kasu kuma ya san kage aka mishi sai Ibn Hajar yake cewa nan abin da yake so ya gwada munasaba kale yake cewa annahu shabbaha ma arada al-Yusuf alayhi salam ma ikhwatihi wa ma imra'at al-aziz bima arada li-Muhammad sallallahu alayhi wasallam hina ma qaumihi hina akrajuhu min watanihi kama akhraja yusuf ikhwatuhu wa ba'uhu liman ista'badahu sike cewa nan ya gama tsankanin abin da ya sami Yusuf da ƴan uwan shi kuma da abin da ya faru tsankanin shi da matar sarkin Misra iri ɗaya ne da abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ƴan garin Makka suka kore shi a kore shi daga garin su yace shi ma haka annabi Yusuf ƴan uwan shi suka hudda shi daga garin su kuma suka saida shi aka saida shi ga wanda ya maida shi bawa yace falam yu'annifun nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu lamma fataha makka manzon Allah bai musu komi ba bai rama ba abinda suka mishi lokacin da ya bude garin Makka kama lam yu'annif yusuf ikhwatahu hina qalu kamar yanda shi ma annabi Yusuf bai rama ba akan ƴan uwan shi abinda suka mishi manzo Allah ya bude garin Makka da ya bude garin Makka shi yake da iko da gani yana iya yin komi da su tambayar su mi zan muku kuna tunani mi zan muku sai ta suka yi ibnu akhin karim ai kai dan nan uwa ne mai karamci suke yaban shi manzo Allah ya ce izhabu fa antum tulaka ku tai shikenan gabaki daya bar su bare dai wannan hikima ce manzo Allah da ya bar su da yawa suka musulunta kuma dama wannan shine guri mutane su karba addinin musulunci bare dai da aka huce daga nan wanda aka tafi yakin Hunain da su da aka zo za a raba ganima fai idan aka samu ne yakin Hunain daga cikin mutanen Makka akwai wanda manzo Allah ya ba su raƙumma 100 daga cikin su akwai Abu Sufyan ana daukar shi ne kamar sarki a garin Makka manzo Allah raƙumi 100 ya ba shi yanzu wannan ya cutar da musulunci ba zai yi ba manya manyan su diya bi su raƙumi 100 haka yake badawa hawa inda ba a ba suke magana shi kuma manzo Allah huma ya tuku anil hawa ba san zuciyar shi bane da yake hikima ce in an taushe yanzu an amince ma makircin su duk wanda ka bashi wannan abin shikenan an sai zuciyar shi to haka ma annabi Yusuf shi ma da ya samu dama akan ƴan uwan shi yan shi ne sarkin Misra dan suna cewa an ba mutum gidan kila abinci na garin Misra daga sarkin he shi wanda ke rike da abincin gari shine sarkin gari. Suka ce da Annabi Yusuf da sarkin ya rasu sai zamanto Annabi Yusuf kin shine ma sarkin garin. Ga ƴan uwan shi sun zo. Iya iya yi musu komi, kudu bayan da ya ma musu dubara ya amshe kanansu. Ya amshe kin kuma ba abin da aka yi, kinan shi yake da ikon gani. Amma me suka zo da ƙarshe zawwa suka yi. Alu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana dur waji'ina bi bida'atin mujizatin fa awkina lana kayla wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Ce wannan aya duk wanda ya ji shi kanshi sai ya tausaya ma ɗan uwan Yusuf. Suka zo ya kai sarki Azizu Masar. Bayan ka amshe kananmu mun koma gida, gida gabaki ɗaya ya rikice babu abinci kuma ga halin da babanmu yake ciki, ko mun zo da ɗan kuɗi ɗan kaɗan dan Allah ya auna mu a babu na daidai kuɗinmu kuma a mu sadaka. Ya ce wannan da suka ce ya mu sadaka wannan sai ƴan uwantaka ta kama shi. Shi ma yanzu ya tausaya musu, ƴan uwana ne sun zo suna cewa a musu sadaka. Allah yana saka ma mai sadaka. Nan bai ma tsaya ba, kawai abin yi ya tsaye da lamarin daga nan ma ya ce kala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Nan wannan shi ne ni, shi ne a ɗabi'a ta manya. Duk lokacin da ya samu gashi damar zai rama, ni an hannun ramawa. Abinda aka mai in ce dole shi na rama. Shi haka ne, Allah ya ba da mutum dama in an mishi rama. Amma ku duba, suwa suka ɗora Annabi Yusuf kan ya zama sarki a garin Misra, ƴan uwan nashi. In ba su saida shi ba, in ba su sa shi rijiya ba, aka saida shi ya zama haka, ba zai fito ma daga ƙauyensu. Kinan su suka mishi ne, su suka mishi alheri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba su kore shi ba daga garin Makka, ya dawo ya amshe ta, wa mishi alheri, su suka buɗe mishi ƙofar alheri. To kuma duka haka, sharaɗin mutum ya ci nasara. Yace innahu man yattaki wa yasbir fa inna Allaha la yudiyu ajra muslimin. Sharadin mutum ya ci nasara a duniya, ya ci nasara a lahira, ya ci nasara akan makiyan shi abu biyu ne, ya ji tsoron Allah kuma ya haƙuri. Kai idan mutum ya mun in ce sai na rama, wajen ramawan ni ma ina iya huce iyaka in yi zalunci. Shine yace mai hankali bai faɗa, in yayi faɗa a gaban mutane tana yiwuwa shi zai kada, ya ji kuma ya ko bai ji ba, ya ji tana yiwuwa shi zai kada, to kuma wajen ya kada zai iya zalunta wanda ya kada. Duka diya an hwaɗi shi, to haka ne duk wanda ya tsoron Allah kuma yayi haƙuri to tabbas ya ci nasara. Wane ya mun shari, to ni ma bari in mishi shari, to wajen in mishi sharin ni ma tana yiwuwa in huce iyaka. Kinan mutum ya yi haƙuri, duk da an ba da damar mutum ya rama, amma wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur. Wanda ya yi haƙuri ya yahi, ya ce babu abu mai girma irin wannan, kuma Allah kaɗai ya san ladan da zai ba mutum. Sai yake cewa ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر لما سأله أبو سفيان أن يستسقي لهم. يتي كما دا أكا يموانا أبو سفيان دا كانش يزوجا من زعلا صلى الله عليه وسلم. يتي كان أمرني دا سالة دا زمنتا كان أمرني دا أيك الهيبي غا أموانكا سنات كن يموان كشي أكي تي أغرم مكا roki Allah, roki ubangijinka amin ruwa. Suka ce manzon Allah bai ce ba banne bare dai daga hannun shi ma yayi Allah ka musu ruwa, kuma aka musu ruwa aka yaye musu. Wannan shine Allah ya yabe shi. Yace kamar yanda ƴan uwan Yusuf suka zo suna mai nadama kuma shi ma ya hime su la tasriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim ku duba he Allah yake yaban manzon Allah akan abin da yake a cikin suratul safat sai yace bal ajibta wa yaskharun a kira'a ta ibn mas'ud yace bal ajibtu wa yaskharun bari dai kai mamaki ko nayi mamakin hakurinka da yanda suke ci gaba da mai izgili amma kai hakuri ka daga hannu Allah ya yaye musu kuma izgilin suke mushi a wulakanta shi zai huce a mushi kaza amma yayi hakuri shine yake cewa fa ma'ana al-aya bal ajibtu min hilmi anhum Allah ma yayi kira'a biji na farko kenan Allah yayi mamakin hakurin shi akan izgilin da suke ma manzon Allah kuma da cigaban da suke na wulakanta shi Allah yayi hakuri akan haka da ya kyale su a kira'a ta ibn mas'ud bal ajibtu min hilmika Allah yayi mamakin hakurinka akan mutananka iz atawka mutawassilina bika fada'auta fakushifa anhu Allah yayi mamakin hakurinka ko kuma hakurin da kai Allah ya burge shi saboda lokacin da mutananka suka zo suna roƙonka dan Allah roki Allah ya mu ruwa kuma kai ka daga hannunka ka roki Allah kuma Allah ya musu ruwa yace haka wannan shine sifa ta annabi ba za a samu annabi ba ya zamantu yana neman al'umma shi ta halaka shi man kullun nema yake ku shigo musulunci wannan shine abin da yake so ku shigo sai yake cewa wa zalika ka hilmi yusuf an ikhwatihi kuma wannan kamar da hakurin da annabi yusuf ga yayi ga ɗan uwan shi lokacin da suka zo suna bukatar shi wa ka hilmihi an imra'ati al-aziz hina agarrat bihi sayyiduha wa kazabat alayhi summa sajanathu summa afa anha ba'da zalik wa lam yu'akhizha yace haka kama hakurin da yayi akan matar sarkin misra lokacin da ta wadi ma mai gidan shi ta mishi ƙarya kuma ta bada umarni akai shi kasu amma yanzu ya zama to shine mai iko kawai sai ya yi mata kuma bai kama ta da laifin da ta mishi yace wannan shine abubuwan da Allah yake jinjina ma mutum lokacin da yake sai yake cewa bab afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada Allah yake cewa shin kaga wanda ya kafirce ma ayoyinmu kuma yake cewa a lahiran ma sai an bani diya da dukiya wannan duka dai zai gwada mu cewa qur'ani daga wajen Allah yake menene munasaba ta wannan ayar da aka sababin nuzulin wannan ayar masruq ya kawo ruwaya yake cewa qala sami'tu khabbab naji khabbab bin ar iya daga cikin as-sabiqun al-awwalun wanda suka fara musulunta na farko qala yace ji'tu as bin wa'il as-sahl ataqadahu haqqan indahu yace nazo wajen as dan wa'il ina da bashi akan shi ina bin shi bashi fa qala la utika ni ya san na musulunta da nazo biyan kudi na sai ce ba a baka ba a badawa na ƙarhi ne sai ke cewa as bin wa'id annahu walid amr bin as as-sahabi al-mashhur shi as bin wa'id shine baban sahabin manzon Allah amr bin as shi As bin Wa'il iya daga cikin manya-manyan mutanen Makka, wanda in sun faɗi magana kowa yana ji. Amr bin As shi kuma an san shi harakar diplomasi, harakar kayan hankali babu kamar shi, harakar siyasa baban shi. Yace wa kana lahu qadrun fil jahiliyya wa lam yuwaffaq lil islam, iya da matsayi a jahiliyya a garin Makka, sai dai Allah bai sa ba raban shi shigo cikin musulunci, bai musulunta ba. Ibn Kalbi yake cewa annahu kana min hukam quraish, iya daga cikin manya manyan quraishawa. Annahu ajara Umar bin Khattab hina aslama, kama warada fi tarjamati Umar bin Khattab, kama yanda muka gani a can baya, ai lokacin da Umar aka samu labarin ya musulunta, gidan shi aka zo aka rihi, ɗan garin Makka suka zo. To shi wannan As bin Wa'il kin shi ya kare Umar, sai ke cewa kamar yanda Zubair bin Bakkar ya kawo kisan, yace annal As bin Wa'il qala rajulun ikhtara nafsihi amran fa malakum walahu, da yazo an rihe gidan Umar ana so a kawo mishi hari, shi da yazo ma yace ni aka yi, suka ce Umar ya musulunta. Sai ya ce musu, mutum ne ya zaben ma kanshi lamari, ya zaben ma kanshi hanyar da yake so, ina ruwanku da shi. Yace faraddal mushrikina anhu, duka ya watsa su shi kadai, kinan mutum ne wanda ana jin maganar shi. Yace wa qad ashara ila anna wafata As kanat haza kana bi Makka qabla al-hijra, shi wannan As kin ya mutu a Makka kafin manzo Allah ya hijira zuwa Madina. Da huwa ahadul mustahzi'in, iya daga cikin waɗanda suke ma manzo Allah izgili. Asha 85 sana, ya rayu shekara 85. Suke cewa Allah ya bashi jiki kuma jiki mai kwari, iya da shekara 85 kin in zai yi bulaguro daga Makka zuwa Ta'if, suka ce zai doki jakin shi ya hau, tahiyar da zai yi a kafa ya tahi yawa akan tahiyar da zai a saman jakin shi, kuma yana shekara 85. Suke cewa da yace ataqadahu haqqan li indahu, nazo ina neman haƙƙi na audin shi. Yace annahu ajarahu saifan amir lahu, shi a wata ruwa yake cewa kuntu qainan, shi Khabbab yake cewa na kasance makeri ne, kira niki sai na mishi takobi, nazo ya bani kuɗi na. Suke cewa la'udika, banna bada hatta takfura bi Muhammad, sai ka kahurce ma Muhammad zan baka kudinka, in ka kahurce ga kudinka zan baka, amma an baka yi ba a bada. Qultu la, shi Khabbab ya ce yi a wannan kuma bai tashi ba, ma zan kahurce ba. Sai ce hatta tamut summa tub'as, ci to je ka in baka badawa sai ka mutu, in Allah ya tada ka sai ka bani kuɗi ma. To shi kuma wannan a cikin kanshi, a cikin kamus kin kanshi, a dictionary kin shi babu zancen in mutum ya mutu a tada shi, ai haka suke cewa a iza kunna izaman wa rufatan a inna la mabusuna khalqan jadida, bayan mun zama kashin shuwa da jiggaggu wai shin zai a sake tada mu. Cikin suratul Nazi'at suka ce a iza kunna izaman nakhira, mun zamanto kashin shuwa kuma ƙasa ta cinye kashin, babu shi ma kuma Allah zai tada mu. Suka ce wannan shine abin da yake ba su mamaki. Shi kuma menene? Allah ya ce qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim, ka ce musu wanda ya yi ta da harko, wanda ya yi su da harkon shi zai sake tada su. Wannan babu shakka, shi kullun abu na harko shi yake bada wahala, a fara yin halitta shi ne wahalar, to amma an yi shi gashi nan a sake kofin shi ne zai yi wahala, ce wannan bai da wahala. Wanda ya yi mutum na harkon shi zai sake tada shi, kuma tada shin abu ne mai sauki. Wanda mun gani Uzairi yanda Allah ya mishi, Allah ya amshi ranshi shekara 100, kuma da Allah ya tada shi a gaban shi, Allah ya tada jikin shi har ya zama ƙasa, kuma Allah ya sake tada shi. Sai ce ya mishi, in mun mutu, in ka mutu, Allah ya tada ka, ya ce to Allah ka biya ni. Da ya faɗa haka sai ce ya mishi, in mun mutum ma na san sai na hikar mu, in an tada mun ma zan samu diya da dukiya da dukiyar da zan biya ka. Haka ya bashi amsa, ko a lahiran ma in an tada mun dan biyar raba za a tada, to in an tada mun ma sai na hikar mu. Fa nazalat, sai Allah ya saukar da wannan ayar, afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attada al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alayhim didda. Allah ya saukar da wannan aya, abin da ya wakana tsakankanin shi da As bin Wa'il, wani bai sani ba, tsakankanin Khabbab da As, amma gashi Allah ya saukar da aya, kuma zai ji a karanta mishi ga abin da Allah ya ce. Allah ya ce, shin baka ga wanda ya kahurce ma ayoyin ba, kuma yake cewa ko a lahiran ma za a ba ni iya da dukiya in mun tashi. Allah ya ce mishi, ya tsin kayo gaibi ne, ko alƙawari suka yi da Allah cewa zai bashi. Allah ya ce, za mu rubuta duk maganar da ya faɗi, kuma zan mu ƙara mishi azabar da za a mishi da duk abin da ya faɗi. Allah zai ga duk abin da ya faɗi, kuma zai zo ma Allah shi kaɗai. Amsar da aka bashi kenan. Wannan da ya kawo misali ne guda na yanda ake mu'amalantar musulmai a garin Makka. Ya yi aikin ba a baka kuɗin, irinsu nawa ba a badawa, kai musulmi ne, bari ma na kan zai a shiga gidanka da ƙarfi a mishi. Da mun gani ya kai inda aka zamana manzan Allah da sauran musulmi aka hana saida musu abinci a garin Makka. Bari wannan hebe shahi har ƴan uwan manzan Allah wanda basu musulunta ba, sai da ya kai ana cin ganyen, suna cin ganyen itace, amma da Allah ya yayyaye musu, kawai sai manzan Allah ke ce ma takarda aka rubuta aka kawata a kawa kan wanda ya saida musu, kuma babu mai saidawa, ba a mu'amalantarsu, kowa ya yi rayuwarsu, kowa ya yi rayuwar shi, to su kuma dukkan su nawa ne. Kawai sai manzo Allah ke ce ma dan uwan baban shi Abu Talib, ai takardar nan da suka rubuta a kama ta jikin Ka'aba ta ka amu a dora mu ambargo, sai ce mata, ce musu, gara ta cinye ta, he suna Allah kaɗai ta bari. Ya ce, kun ji abinda ɗana ya haɗi, haka ne ko ba haka nan bane ba? Suka ce, a ba haka bane ba. To in haka ne za a yi, za a ɗauke wannan abin. Aka zo aka buɗe Ka'aba, gashi nan garar ta cinye yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗi. Wannan duka iya cikin ne cutar wanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulman gabaki daya. Sai ke cewa, babu ma laqiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-mushrikeena bi Makkah. Babin da zai bayani akan abubuwan da manzon Allah ya hadu da su da shi da sahaban shi daga mushrikan garin Makka. Sai ke cewa ana abin da yake nihi cutar wadda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ruwaya daga Aisha annaha qalat linnabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha tace ma manzon Allah, hal ata alayka yawmun kana ashad min yawmi Uhud. Aisha tambaye manzon Allah, shin wata rana ta taba zuma irin ranar da tahi girma abinda ka gani a yakin Uhud? Wanda mun gani a yakin Uhud abinda aka ma manzon Allah dan har labari sai da hutu an kashe shi, an karya mai hakuri, ya sa hular ƙarhe da aka buge shi sai da ta matse shi. Kamar yadda magani sai akai a hudda aka kasa, sai da Abdurrahman bin Awf ya sa, ba Abdurrahman bin Awf ba, Abu Ubaida ya sa haƙorin shi ya ja da ƙarhi ya hudda wa manzon Allah, sai da haƙorin suka huta. Aka hasa mishi kai, aka karya mai haƙori, jini yana zuba. Aka nema kowa nema halibi yake inda manzon Allah yake a same shi. Har wani sai da ya halba yace na samu manzon Allah na kashe shi. Kuma suka juya ba ana jin daɗi. Aisha take cewa irin wannan ranar a garin Makka an ma irinta. Kale yace laqad laqitu min qaumik wa kana ashaddu ma laqitu minhum. Yace na samu daga mutanenki, yace abinda na fara abinda ya same ni wanda yake komi tsanani. Sai manzo Allah ba da labarin ta hiye shi dai na agulguje labarin abinda ya faru kusan isa tana da tsawo kuma lokacin ya dan gabato kenan. Tsara minti 10 kenan. Sai manzo Allah ya bada labarin abin da ya faru a Taif. Abin da ya faru, manzo Allah kama hanya kamar karatuttuka na baya an yi bayanin abin da ya faru a Taif. Manzo Allah ya kama hanya a guje ya tafi Taif. Ya rasa wanda zai taimaka mishi a Makka, sai ta Taif. Yana zuwa Taif sai ya je wajen manya-manyan garin a koyi sai game da kai. To gawo na kawo maka talla addini, ka taimaka min in yaɗa addinin Allah. Manya-manyan guda uku duka ya haɗu musu, kowa ya kiya don wani hammahi da ya haɗu mishi magana. Sai ce musu to ku yi haƙuri, kar ku haɗi ma kowa abin da ya kawo ni, tunda ku ba ku karɓa ba, sauran gama garin mutane ba su karɓa ba. Kar ku haɗi ma kowa in koma ta, kawai suka tada mishi mutane. Duka ce yanda ake a ce za a tarbi shugaba a bakin hanya a yi layi dama da hagu, haka aka ma manzon Allah. Gashi na an sanya shi tsaka ana jihon shi mutum ya sawara duka gari, ba irin gari ne yanzu ba, inda mutum zai samu dama ya zabga da gudu, babu dama. A jihe shi ya hwaɗi, haka aka huddo shi garin Taif. Ya ce ya hutu an koro shi, ya rasa ma ina zaya. Makka zahi, yana tunanin zai samu sahi a Taif, ita ma ita zamanto ta yi ma Makkan zahi. Ya zo wajen wata garka ta wasu mutane ne sun san shi, ya je kusan katanga ya zamana. Ya ce a wannan yanayin da suka gan shi, su kansu ba su yi ba imani, amma yadda suka tausaya mishi, suka ba wani yaronsu ana ce mishi Addas, suka ba shi kamar inabi amma ka yi kai mishi yaci yace da suka zo ya zo ka mishi kawai suka shiga hira da manzon Allah yace kana cewa annabi ne ni annabi ne kai dan ina ne yace mishi ni dan ne na wani ko he manzon Allah yace mishi garin Yunus bin Matta yace ka san shi shi dan garin Nainawa ne su kuma ɗan Nainawa sun san garin annabi Yunus ne sai manzo Allah yake ce mishi garin annabi Yunus Yunus bin Matta sai ce eh ka san shi yace ai dan uwana ne shi ma annabi ne irina yace kawai sai ga su wanda suka turo shi sai ga ya duka yana sumbata kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya akai yake ba su labarin ga abin da ya wadi yace wannan annabi ne wanda ya san annabi Yunus kenan shi ma mi shi ma annabi ne to nan Bukhari ma ya kawo sai da kai addu'ar da manzon Allah yake wala ka karanta ta ka san akwai abin tausayi a ciki shi kan shi yake cewa ya rabbul mustada'afin ila man takilin yake cewa ya Allah ubangijin wanda aka raunanar Allah wajen wa zaka bar ni zaka bar ni wajen maki yana kawo mun hari ruba addu'ai tana da tsawo wanda manzo in ka karanta ka tabbatar da mutum yana cikin wannan yana cikin tsanani yana cikin wahala yace da mala'ika ya zo mishi dan Allah tabbatar mishi kai annabin sai kai ƙara hakurin aka ce in kana su wannan duwatsun a tada maka su duka a gama da su amma manzo Allah ce ai a bar su tana yiwa daga cikin diyansu Allah zai huddo wanda zai su bauta ma Allah dan wata ruwaya ta suka yi han mala'ikan ko kana shakka ya ce mishi kirayi wacce ita ce manzo Allah ya kiraye ta tazo gaban shi kai annabi ta kai shakka ko ni amma ku duba abin da aka mishi da ya kama hanya zai dawo makka sai biyo wani wuri da ake ce mishi nakhla a nan zai zamana iya karanta qur'ani ya yi tsaye yana sallar dare yana yi aljannan da suka zo wucewa suka ce Allah ce wani sarafina ilaika nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munziri qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan bima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqil mustaqim ya qaumana ajibu da'iyal lahi da suka dawo ma aljannan nasibi ne wani gari ne can wajen Iraq suka dawo suka je suke ma mutanen su wa'azi mun ji littahin da aka sauko bayan Allah Musa mutanen mu kuma ku bi mutane sun ki bin shi wannan aljannan nasibi ne gabaki ɗaya suka musulunta sakamako kenan abinda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun ki bi yanzu kuma aljannai sun karbi musulunci yanzu kuma sai komawa garin Makka ya shiga garin Makka sun san ya huta yanzu shigowa kai wahala hana shi shiga akai aka ce bai shiga daga shi sai kayan shi bakka shiga sai da adi duk da ba musulmi bane ba kawai yana da iya yace ku je kohon Makka ya shigo da sunana duk wanda ya taba shi kamar ya taba ni yace shi ya kare manzo Allah ya shigo garin Makka shine manzo Allah da aka yi yakin Badar yake cewa da wannan mutumin iya da rai duba me da alherin da yama manzo Allah da yana da rai wa'inda aka kama a yakin Badar mutanen Makka yace mun in sake su yace wallahi da na sake su koda bai musulunta ba saboda abin da yama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan gani lokacin ya dahi sai mu tsaya anan abin da muka wadi na daidai Allah ba mu lada akan shi kuma Allah ba mu damai koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda muka wadi na kuskure Allah gafarta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك